Mabiya ɗarikar Shi'a a nan jihar Plateau sun fito don bayyanawa duniya bukatar su ta hukumar zabe ta soke jam'iyyar APC a jerin jam'iyyun Najeriya bisa zargin karan tsaye da rashin bin umarnin kotu da gwamnatin APC ta yi na kin sake musu shugaban su Sheikh Ibrahim El-Zazzaki. Shugaban ɗaliban Sheikh El-Zazzaki Nura Waziri ya kira taron manema labarai inda ya bayyana cewa sun rubuta takarda wa hukumar zabe kuma in bata dauki mataki ba za su garzaya kotu.
Tun December shekara 2016 kotu ta bada hukunci cewa a sake shi, a biya shi diya, a mayar mishi da gidan shi, sannan kuma a bashi security. Muka ba wannan jam'iyya sati biyu akan cewa idan bata sako mana shi ba to zamu rubuta petition zuwa INEC. Wannan kira da muku yau muna so mu tabbatar muku ne da cewa bayan sati biyu da muka ba su mun kara musu wani sati daya, duk da haka basu amsa ba. To yanzu nan mun aika da takarda INEC akan cewa su soke wannan jam'iyya saboda jam'iyyan ta fito karara tana fada da almajiran Mallam Zazzaki. A cikin sati uku in basu fara proceeding din soke wannan jam'iyya ba to zamu tafi su kansu mu kai su court.
Ita ma ɗaya daga magoya bayan Shi'an, Hajiya Fatima Yunis, tace su mata suke cikin tashin hankali.
Wannan dambarwa dai kowa zai fahimci cewa mu mata ita tafi shafa, saboda idan mazaje aka kashe ko aka raunata mu mata mu ne muke da wahala, haka nan in ƴaƴa ne. To saboda haka duk abin yana dawowa kanmu ne wahalhalin.
Anasa Martanin, mataimakin shugaban jami'iyyar APC Shi'ar Arewa ta Tsakiya, Alhaji Zakari Abdullahi Ide, yace
yan Shi'a suna da daman su yi abin da suke so, amma akwai kundin mulkin Najeriya wanda shi ake amfani da shi. Wannan APC an register dinta a karkashin doka, idan ta saba wannan dokan ba ita ce za ta tambaya cewa a register APC ba. Su INEC su ne masu gudanar da duka dokoki wanda ya shafi jami'an Najeriya gabaki da su suka rista dinmu, su kaɗai za su iya rista kowane irin political party. Ba hurumi mu yan APC ba ne za mu ce a za a yi ko ba za a yi ba, don haka muna nan muna jin abin da kotu za ta yi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.